أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أصحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد. Yawan musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka, darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata. Ba mu gushe muna bayani cikin maudu'in da ya gabata, watan girmama mutane. Mun yi kashi na harko, mun yi na biyu, insha Allah wannan zai kasance kashi na ƙarshe, kashi na uku kenan insha Allah. Da fatan Allah subhanahu wataala zai amfanar da mu cikin abin da zamu ambata. Mun nuna cewa girmama mutane koyarwa ne na addinin musulunci. Ganin darajar mutane da kuma sanin kiman su da kiyaye haƙoƙin su wani al'amari ne wanda yake addinin musulunci. Ya yi wasici da shi, kuma ya koyar da shi, kuma ya umarce musulmi da su kasance sun kiyaye wannan janibin domin irin amfanin da zai iya jawowa a cikin duniyarsu, hakanan kuma irin amfanin da zai iya jawowa a cikin lahirarsu. Dangane da girmama mutane, mun yi bayani kan cewa gurgudun kiman mutum a wurin Allah subhanahu wa ta'ala, gurgudun darajar shi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala, gurgudun yanda ya kamata ya kasance ka girmama shi, wanda suka fi kowa dacewa da girmamawa annabawan Allah subhanahu wa ta'ala, mursalai, hakanan iyalan gidansu tsarkaka. Sannan da bayan Allah subhanahu wa ta'ala managarta waɗanda suka fi kowa koyi da kuma iltizami da abinda masu mai suka zo da shi. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi dukkanin annabawa daraja, ya yi dukkanin annabawa ɗaukaka, hakanan iyalan gidansa tsarkaka. Saboda haka waɗannan su ne suka fi kowa dacewa ya kasance an girmama da dukkanin nau'o'in na girmamawa a ga kiman su da dukkanin nau'o'in ganin kima da kuma darajantawa, hakanan kuma a ga cewa an kiyaye haƙoƙinsu. Bayan su sai waɗanda suka yi koyi da su kenan, suka yi iltizami da su da koyarwansu kenan, suka kwaikwaye su, suka kwafi ayyukansu a mustawa wanda yake mafi ɗaukaka. Sannan kuma sai ɗaiɗaikun muminai, hakanan kuma sannan musulmi, sannan wanda za su bi bani ba musulmi ba. Kowanne gurgudun inda ya dace kasance ka girmama shi, gurgudun da addinin musulunci yi ishara a kan shi. Muna bayani ne a gurguje, muna bayyana sashen ayoyi ko hadisai, saboda haka kan wahala ya kasance mun tsaya akan dukkanin tafasil ɗin waɗannan al'amura ɗin, wanda yake buƙatan tawassu'i yana aiko ma zuwa ga littafin akhlaq, haka ma da littafin fiqh. Saboda haka muna da hadisai da daman gaske wanda suka nuna falalan haka da kuma muhimmancin haka. Alal misali, dangane da abin da ya shafi iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, akwai hadisi wanda ya zo a cikin Wasa'ilu Shi'a cikin mujalladi na 18, shahi na 334, hadisi na 6694. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya cewa arba'atun ana lahum shafi'un yawmal qiyamah. Wannan mutanen guda hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna kenan suna da ceto a ranar tashin kiyama na musamman, wanda shi da kanshi yake ana lahum shafi'un yawmal qiyama, ni ne zan cece su a ranar tashin kiyama. Na farko muna da wanda yake girmama su, yake karrama su. Na biyu muna da wanda yake biyan bukatunsu. Na uku muna da wanda yake yin sa'ayi a cikin al'amuransu. Na hudu muna da mutum da yake son su da zuciyar shi da halshen shi. Waɗannan mutanen guda hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni ne zan cece su ran tashin kiyama. kina da kyau kasance kenan mutun da yake fatan ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na musamman ya kasance ya kokarin ganin cewa ya samu kanshi cikin wannan mutanen guda hudu kasance duk inda yake yana darajanta zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa yakan kuma biya musu bukatun su idan sun bukaci wani abu yakan sa'ayi cikin al'amuran su idan sun bukata hakanan kuma ya so su da zuciyar shi da halishin shi wannan shine misdaqin waɗanda ake kira shi'a mabiya ahlul bait alaihi wassalam sune wanda suke karrama iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam suke biyan bukatun su sukan sa'ayi a cikin al'amuran su suke son su da zuciyar su da halishin su wato kuma inda muka san cewa imani idan bai zauna a cikin zuciya ba dan an furta da baki bai da wani kima wanda Allah subhanahu wataala sifanta min allazina qalu amanna bi afwahim wa lam tu'min qulubuhum cikin wanda suka ce su sun imani da halsunan su amma kuma zukatan su ba su imani ba wannan baya da wani kima to san ahlul bait in ya kasance shi ma akan baki ne kawai kamar yanda sauran mutane suka kasance shi ma bai da kima yana bukatar ya kasance san ahlul bait a cikin zuciyanka kana son su sannan kuma ka horta son su wannan idan zuciya ta yarda da abu tai ikrari da shi kuma baki ya horta to yana da sauki ya kasance mutun yayi koyi da wannan mutun kenan ya zauna mutun kenan a cikin wujudin shi gaba daya amma ya kasance kawai a baki ne to shikenan koyi da mutunin ma sai a hankali shi yasa tabbataccen imani shine imani da zai kasance an hur an kudurta a cikin zuciya sannan an hurta da baki sannan kuma gabobi sun aikata marhala marhala kinauna ya nuna mana muhimmancin girmama mutane wanda suke da kima saboda Allah subhanahu wataala mutanen da suke da daraja a wurin Allah subhanahu wataala saboda Allah subhanahu wataala saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa ali haka ne yazo dangane da mu'minai su ma ne suka yi imani da Allah subhanahu wataala suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa ali suka yi imani da alqur'ani suka yi imani da ranan karshe suka yi imani da mala'ikun Allah subhanahu wataala suka yi imani da hisabi da sakamako girmama su yana da matukan muhimmanci girmama su yana da matukan kima yazo cikin hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa man aza mu'minan faqad azani duk mutumin da ya cutar da wani mu'mini to hakika wannan mutum ya cutar da ni cutar da manzon Allah kuma al'amari ne mai hadari su san gaske wanda suke cutar da manzannin Allah subhanahu wataala suna da azaba mai radadi ran tashin kiyama wa man azani faqad aza Allah dan kuma wanda ya cutar da ni inji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam hakika ya cutar da Allah subhanahu wataala wa man aza Allah hakanan kuma duk mutum da ya cutar da Allah subhanahu wataala fa huwa mal'unun fi tawrati wal injil wal zabur wal furqan to lalle wannan mutum zai kasance kenan la'antacce wannan zai kasance kenan la'antacce wanda ya nisa da rahama Allah subhanahu wataala wannan al'amarin ya tabbata a cikin Tawra hakanan ya tabbata a cikin Injila hakanan ya tabbata a cikin Zabur hakanan ya tabbata a cikin Furqan ta Al-Qur'ani mai girma kenan ken dukan littafan sama inda Allah subhanahu wataala ya saukar ma annabawan sa akwai haka din a ciki akan cewa duk wanda ya cutar da mu'mini ya cutar da manzon Allah duk wanda ya cutar da manzon Allah ya cutar da Allah subhanahu wataala duk wanda ya cutar da Allah subhanahu wataala kuma mutun ya kasance ya nisanta daga rahama Allah subhanahu wataala wannan hadisi ne wanda suke tsawatarwa suke jan hankalin mu da mu kiyaye cutar da mutane musamman bayan Allah subhanahu wataala daga cikin su hakan dangane da abin da ya shahi musulmi ya zo hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin man la yahduruhu al-faqih yana cewa al-muslimu man salima al-muslimuna min yadihi wa lisani musulmi wane ne musulmi musulmi shine wanda musulmi suka kubuta daga halishin shi da kuma hannun shi watan kenan duk musulmin da ya kasance bai cutar da wani da hannun shi bai cutar da wani da halishin shi to hakikatan wannan ya tabbata musulmi amma idan ya kasance musulmi yana cutar da dan uwan shi musulmi da halishin shi da hannun shi to akwai alaman tambaya dangane da musuluncin wannan musulmi musuluncin shi bai kammala ba musuluncin shi ba abin kauna bane a wurin Allah subhanahu wataala shi yasa koda ishara bai kamata ba kai ma dan uwanka mumini wanda zai cutar da shi al-misali yazo cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la yahillu li muslimin an yushira ila akhihi bi nazratin tu'zih bai dace bai halatta ba ga musulmi yayi ishara ga dan uwan shi mumini da kallo wanda zai kasance yana cutar da shi wato koda dubi ishara na ido ko hannu wanda zai cutar da shi bai dace ba bai halatta ba saboda haka ya kasance mutun yayi sa ayi ganin cewa gurgudo ya kiyaye haƙoƙin mutane musamman masu daraja mafi daukakan daraja har ya zuwa mafi ainihin watan wanda darajar su yake ƙasa ga na madaukaka da saboda haka yana da kyau kasance mutun ya san haka kuma ya kokarin ganin cewa ya kiyaye muna da hadisai masha Allah da wani suka yi bayani a cikin wannan majal din al misali akwai hadisin Imam Ali alayhi salam wanda yake cewa hasbu ibnu adam min ash-shar an yuhaqqira akhahu al-muslim ya ishi dan adam sharri ya kasance ya wulakanta watan dan uwansa musulmi wato wulakanta musulmi yana daga cikin mafi sharrin ayyuka wannan kuma ya ishi dan adam sharri abinda hadisin yake ishara akan shi kenan mummunan dabi'a ne mummunan sifa ne to wannan kuma yana ketara ya kai har ga zuwa ga waɗanda ba su yi imani ba inda ba sun kasance ba suna yaki ne da musulmi ba inda ba sun kasance suna zagon kasa bane ga musulunci inda ba ya kasance ba suna taimakon sauran kahure akan musulmi ba ko akan musulunci bai kamata ya kasance kai mummunan mu'amala da su ba saboda kyautata mu'amalan ka da su shine zai kwadaita su ya zuwa ga musulunci shine zai nuna musu kiman musulunci da darajar musulunci da kuma irin tarbiyya da kuma ladabi wanda yake cikin addinin musulunci har ya kasance ya ja su zuwa ga shiga musulunci saboda mafiya mutane suna musulunta ta hanyar aiki ne idan zaka zo kai mutane bayani dangane da musulunci ka hujjoji na hankali da na nassi da abin da ya kama da hakan tasirin shi wani lokaci kadan ne amma tasirin aiki yana da matukar muhimmanci kuma daiwa sun shiru ta hanyar tasirin kyautata dabi'u da kuma kyautata ladabba da kuma mu'amala wanda shine ake bukatar ya kasance mutun yayi kokari ya aiwatar kenan wajibi ne ya kasance mutun ya kasance amintacce a cikin dukiyar shi a cikin rayuwar shi a cikin darajar shi a cikin mutuncin shi amma hangana addinin musulunci kuma lazimi ne ya kasance wannan kene ya kasance karkashin girmama juna da kuma ganin kiman juna da kuma darajanta juna da kuma ba da haƙoƙin juna wannan shine zai kawo mutane zamantakewa mai kyau wannan kuma shine zai kawo kyakkyawan sakamako ran tashi alkiyama wannan kin da fatan Allah subhanahu wataala ya amfana da mu cikin abinda muka ji da fatan Allah subhanahu wataala zai sanya mu cikin bayan shi managarta wanda suke ganin bayan sa managarta da kima da daraja muske girma su suke biyan bukatun su suke sa'ayi a cikin ayyukan su suke nuna soyayya zuwa gare su musamman ahlul bait alaihimu salam da ma wanda suka kama hanyar su suka yi koyi da su wannan kin da fatan Allah subhanahu wataala amfanar da mu wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin